Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alher Abdu ce tare da Aliyu Mustafa Sokoto muke farin cikin jan ragamar shirin namu na farko a yau, wato Laraba 19 ga watan Oktoba. Ga kanin labarai.
To malama Grace, sojan Amurka da dama suna raka na Iraq da Kurdawa wanda ke kokarin su kwato Mosul daga hannun ISIS. Hukumar ko kuma kungiyar Taliban ta Afghanistan kuma ta ce an shata mata ƙarya. Sannan ganin garabasa ta samu Hillary Clinton ta ma bar jihohin da take sa ran za su ci a zaɓe, ta fara kutsa a cikin jihohin 'yan Republican ta gwada ta gani.
Kanin labaran kenan. Wata kotun sojin Shia ta 7 ta yanke wa wani soja hukuncin ɗaurin shekaru 3 tare da rage masa girma bayan samun sa da laifin raunata wani yaro. To sai dai kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ta shigar da wannan ƙara ta ce har yanzu aikin ta bai ƙare ba.
Za mu yi kokari mu ga mun tura recommendation namu ma zuwa head office namu yana za a samu compensation ma shi yaro.
Muna kuma da rahoto kan wani yunkurin inganta hanyoyin sadarwa a jamhuriyar Niger. Sahabu Imam Aliyu zai shigo da shirin demokradiya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
To jama'a barka da asuba. Sojojin Amurka sun fadari suke dafa sojojin Iraki da na Kurdawa da ke ci gaba da kutsawa a kokarin da suke na sake kwacin muhimmin garin nan na Mosul daga hannun mayakan ISIS. A jiya Talata ne wani kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, wato Captain Jeff Davis, yake gaya mana ma labarai cewa su waɗannan sojan na Amurka suna tafiya ne tare da mayakan Kurdawa kamar su 10,000 da sojojin Iraq su kamar 18,000 da tarin 'yan sanda da ke shirin fuskantar ɗimbin mayakan ISIS wanda suke can sun yi kwanton ɓauna a cikin birnin na Mosul, garin da sun fi share shekaru 2 a cikinsa, suna jiran isowar abokan faɗin nasu a Gaza. Koda yake ana jin mayakan ISIS da ke can Mosul ba su shige tsakanin mutum 3,000 zuwa 5,000 ba, an san cewa su gwanayen mazan yaƙi ne ‘yan gani kashe ni, kuma sun fi sadaukar da kai kana kuma sun fi rawan jikin sun a zo a yaƙi da su.
A halin yanzu kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce hukumomin ƙasar ta Iraki sun daɗe suna kama mutane musamman maza musulmi 'yan mazhabat sunna, wato sunni da ke gudowa daga hannun da ke yankunan da ke hannun IS, suna tsare su, suna gana musu azaba, wani lokaci ma har da kashe su, duk da a bisa zaton cewa suna da alaka da waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda. Haka kuma ƙungiyar ta Amnesty take kira kan hukumomi na Iraki da su ɗauki matakan tabbatar da ganin an gujewa wannan ɗabi'a wacce ƙungiyar ta ce ba dalilin yinta. Amnesty ta ce ta samu bayanan waɗannan abubuwa na faruwa ne daga hirar da ta yi da mutane wanda suka fi 470 da suka hada da irin waɗannan mutane da ke tserewa daga yankunan na IS, amma kuma sai a cafke su ana zargin su da cewa suna da goyon bayan ƙungiyoyin na 'yan tsagera.
To labaran suna zo muku ne daga Washington a sashen Hausa na muryar Amurka. A hukumance, ƙungiyar Taliban ta fito ta ba da sanarwar cewa ƙarya ake mata ita ba wata tattaunawar asiri da take yi da gwamnatin Afghanistan, kuma har yanzu tana nan daram-dam a kan matsayinta na cewa sai an aiwatar da wasu ƙa'idoji kafin ta yarda a yi maganar sulhu da ita da gwamnati. Daman dai jaridar Guardian ce ta fito da wannan labarin a jiya Talata, inda ta ruwaito wasu kafofi guda 2 da ba ta tantance ko su wane ne ba. Take cewa sun gaya mata an yi taruka aƙalla har sau 2 tsakanin sassan guda 2 a cikin watan Satumba da kuma farkon wannan watan da muke ciki na Oktoba. Jarida ta ce a Doha, babban birnin ƙasar Larabawa nan ta Qatar, ne aka yi wannan taron da yake a garin mashawartan Taliban suke zaune. Shi ma wani ƙusar gwamnatin Afghanistan ya tabbatar wa gidan rediyon nan na VOA cewa lalle an yi taron kam, ko da yake bai ba da ƙarin haske kan abin da aka tattauna ba. Rahotanni suka ce babban shugaban hukumar leƙen asiri ta Afghanistan, Muhammad Masum Stanishkai, shi ne jagorancin wannan tattaunawar, inda Mullah Abdul Manan Khanud kanin tsohon madugun kungiyar ta Taliban Mullah Umar ya wakilci ta kungiyar ta Taliban.
Hillary Clinton ya takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat a zaben wannan shekara nan Amurka wanda take ta samun karfin gwiwa cewa za ta lashe zabe. Ta fara kutsawa cikin waɗansu jihohi da a bisa al'ada kullum jam'iyyar adawa ta Republican ke lashe su a zabe, da fatar cewa za ta kwace su daga hannun abokin takararta Donald Trump, abinda zai ba wa jam'iyyar ta damar kwace hadda majalisun dokokin kasar ma. Yanzu ana sauran makonni uku a yi wannan zabe. Kwamitin kamfen na Hillary Clinton din ya ba da sanarwar cewa zai kashe dala miliyan biyu a cikin jihar Arizona, jihar da sau ɗaya kawai ta taɓa zaben 'yan Democrat a cikin zaɓuɓɓuka 16 da suka gabata a baya. Haka kuma Mrs. Clinton na shirin aikawa wasu gaggan magoya bayanta da suka haɗa da Michelle Obama, matar shugaban ƙasa na yanzu, zuwa jihar ta Arizona don su yi mata yaƙin neman zaɓe. Ra'ayoyin jama'a da aka ɗauka a baya-bayan nan na nuni da cewa Clinton da Trump suna kud da juna a cikin wannan jiha da ke kusa da inda Amurka ta yi kan iyaka da ƙasar Mexico. Ko bayan Arizona, Clinton na ƙara ƙaimi a campaign ɗinta a wasu jihohi biyu na tsakiyar Amurka, inda haka yanzu Trump yake gabanta, wato jihohi Missouri da kuma Indiana. Kusan dukan ra'ayoyin jama'a da aka ɗauka kwanan nan suna nuni da cewa Hillary Clinton na dab da zama shugaban ƙasa Amurka mace ta farko a tarihin ƙasar.
To, a ƙarshe, wata ƙididdigar da hukumar aikata manyan laifuffuka ta FBI tana Amurka ta bayyana na nuna cewa 'yan sanda 86 aka kashe yayin da suke bisa aiki a nan Amurka din a cikin shekarar da ta gabata ta 2015. Kamar rabin duk waɗannan mace-macen sun faru ne a bisa hatsarra, amma dai 41 daga cikinsu ta hanyar kisan kai ne. Sannan kuma daga cikin su wannan 41 ɗin da aka kashe, 8 an hallaka su ne lokacin da suka je binciken rahotannin da aka bayar na cewa wasu abubuwan da ba a amince da su ba suna faruwa. 7 an kashe su lokacin da suka ja daga da waɗanda suka je suka tunkare su, yayin da 'yan sanda 6 kuma suka rasa rayukansu a lokacin da suka tsaye da masu amfani da abubuwan hawa a kan tituna. Sannan kuma a cikin shekarar da ta gabata, 'yan sanda Amurka sama da 50,000 aka kai hari a kansu, amma kashe 30 cikin 100 ne kawai suka samu rauni.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, mata labarin mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Barnan, Najeriya, inda wata kotun sojin Shia ta 7 ta yankewa wani soja hukuncin daurin shekaru 3 tare da rage masa girma. Wakilin Haruna Dauda Biyu na dauke da cigaban rahoton.
This court also considers the need to ensure discipline. This court hereby sentences you as follows.
Shugaban wani kotu da rundunar sojan Najeriya Shia ta 7 da ke garin Maiduguri ta kafa kenan don hukunta wasu jami'an soja da aka samu da laifi daban-daban. Ke yanke hukuncin shekaru 3 a gidan yari ga wani jami'in soja da ake kira Umar Sule, da kuma ke dauke da makamin staff sergeant, sakamakon wani dauri da ya ma wani yaro dan shekaru 10 har yayi sanadiyar lalata hannun wannan yaron. An da kafa kotun sojan ne a ran 9 ga watan Agustan 2016 karkashin shugabancin Brigadier General Oji Adeniyi, wato da ake kira president, da kuma ya zartar da wannan hukunci a yau ga wannan jami'in soja wanda ya kasance hukunci na farko cikin irin kararrakin da suke da shi har guda 20 a gaban su. Major N Yero ne da yake wakiltar jami'an sojan Najeriya da kuma ya karantawa kotun irin shari'ar da ke gaban su, wanda daga bisani lauyoyin da ke kare wanda ake zargan karkashin jagorancin Barrister Graham Abbakaza suka roki kotun a rubuce na neman sassauci ga wanda ake yanke wa hukuncin, ga abin da suka kira cewa ya aikata abin da ya aikata ne cikin rashin sani. Sai kotun ta dan kebe a wani daki na musamman, inda kuma ta tattauna irin hukuncin da za su zantar, wanda daga bisani shugaban wannan kotu Brigadier General Oji Adeniyi ya bayyana hukuncin kamar haka.
On count 1, 3 years imprisonment. On count 2, reduced to private. This sentence is however subject to confirmation by the confirming authority as provided by section 141(2).
Ya dai soma ne da kiran wanda aka yankewa hukuncin, wato staff sergeant Umar Sule. Ko da amsawarsa sai shaida masa cewa wannan kotu ta yanke masa hukuncin shekaru 3 a gidan yari, kuma an rage masa mukami a matsayinsa na staff sergeant zuwa kurtu. Na kuma tambayi mahaifin wannan yaro da ake kira Muhammad Sule, dan shekaru 10 da haihuwa, ko ya ji game da hukuncin da kotun ta yanke. Ga abin da ke cewa:
Usman Muhammad,
wannan danka ne aka kashe wannan kotun soja ko?
Eh, dana ne. Wato akwai wani sojan da yana aika ma sojan lokacin mu din ba ma gari, mun ba yaron ma mamar mu amana. So mamar a wajen shi yana zuwa makaranta, an ya tashi to hanyar da yana wajen makarantar nasu akwai sojan da yana dan kira shi a aike shi. To kwanakin baya wai ya kira shi ya aike shi sai ya dauka 2000 nashi a inda ya fada. Shine sai ya zo ya nemi yaro din akan cewa ya dauka kudin shi. To shine da yaron ya zo din shine sai aka ce mar yara na kanana suka ce eh gashi wane ka dauka kudin shi yana neman ka. Sai ya je ya samu sojan yace kai ne ka dauka kudin, yace eh ni ne na dauka. To yace amma kai hakuri ka yafe mu, yace to kai hakuri abin ka zauna ina zuwa. Sai ya je sallan juma'a yana zuwa sai ya daura shi a jikin fila da danko zuwa awa 7. To eh awa 7 ya daure shi a jikin fila yana dukan bayan shi. To shine daga baya sai aka zo aka kai asibiti, daga asibiti aka ce ba za su karba ba sai an janye police report. To shine da muka je police station sai daga police station sai aka kai mu wajen human right. To matan human right din shine ta kawo mu wajen sojoji, aka zo aka bayani aka ja aka kama soja din. To daga baya da likita ya zo ya duba ya ce to hannun jijin ya lalace in ba yankewa aka yi ba barayu ba sanadiyan daurin. Eh to shine daga baya da aka zo aka yanke hannun kuma dayan shi ma yana ci, sai aka ce sai ya yanke naman cinyan shi an yi mar plaster. To shine yanzu abin da aka yi mar din yanzu magana
da zabin ya shafi kusan hannu duka biyu kenan.
Eh ya shafi yanzu hannun shi duka biyu, dayan ma baya aiki yanzu dai muna dayan kuma yayin.
To ya kake ji game da wannan hukunci da aka yanke?
Eh hukuncin da aka yanke na ji dadi da inda aka yanke hukunci. Eh saboda yanzu ya nuna cewa sojoji a mulkin nan suna adalci, abin da muka gani kenan. Abu na biyu wanda mudun muke so din, har yanzu yaron nan ya zama maskini. Dalilin da yasa ya zama maskini saboda bare yi amfani ma kan shi ba balle mudun. To saboda haka muna so har yanzu muna roki gwamnati ya dauka nauyin wannan yaron nan saboda mudun masu karamin karfi ne.
Barista Juma Usman Mishale da ita ce lawar da suka shigar da wannan kara daga hukumar kare haƙƙin bil'adama na jihar Borno. Ga kuma abin da take cewa game da wannan hukunci.
A soja dama akwai tsarorin da aka ba su na yin aiki. Wanda ya tsallaka akwai yanda ake hukunta shi, kuma shi yasa suka yi da muka kawo musu kara. To yanzu sun gama nasu, tsora ya rage mu ne mu dauki mataki akan abin da ya kamata.
Kamar wani mataki za ku dauka nan gaba, ganin cewa wannan yaro ya zama miskini yanzu haka.
Haka din ne, yanzu za mu yi kokari mu ga mun tura recommendation din mu ma zuwa head office namu, su ma za su yi magana akan yanda za a samu compensation ma shi yaro, domin shi ma ya samu yanda zai rayuwar shi. Kaga yanda yan hannun shi daya ma babu, daya ma yanzu muna addu'a ne zama mai kyau.
Tani dai wannan ko ta dage zaman da har zuwa 20 ga wannan wata da muke ciki, wadda ta ce za ta ci gaba da sauraron kararrakin nata da kuma yake wasu kuncin karan dake gaban nata. Tun dai da aka gurfanar da wannan jami'in soja a gaban wannan kotu, na ta sharan kulla dake zuwa daga idanunsa ne na nuna dama ko kuma takaicin abun da ya auku bayan kasancewa cikin aikin soja har tsawon shekaru 26. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wai ka dake dun mutuwa mai bantuwa do sai soja, kun dake dun mutuwa mai bantuwa do sai soja. Don wata fitina ita ta mu sai soja, don wata ligiwa ita ta mu sai soja.
To bari mu rufe taskar hotunan namu a jamhuriyar Niger, inda aka gudanar da wani taron nazarin matsalolin sadarwa da kasashen yammacin Afirka ke fuskanta da nufin inganta fannin, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana.
Inganta hanyoyin sadarwa tare da amfani da fasahohi na zamani, musamman ma tauraron dan adam a kasashen yammacin Afirka, su ne muhimman batutuwan da taron na Benin ya mai ke mai da hankali a kansu, wanda kuma ya tattara hukumomin da ke kula da harkokin sadarwa na kasashen na yammacin Afirka a garishin kungiyar Artawo. Injiniya Atiku Lawal yana ɗaya daga cikin waɗanda ke halartar taron, wanda kuma ya fito daga tarayyar Najeriya.
In ka lura a nan Afirka muna da wasu manyan biranenmu, muna amfani da fiber optics waya wanda yake ta kai, to amma kuma mahi yawancin mutanenmu da ke karkara fiber za ta ɗanyi ɗau lokaci kamin ta isa can. To kaga tasirin shi satellite shi ne, a yau za ka iya zuwa can karkaran ka sa musu waya su yi amfani da ita, inda ka amfani da shi satellite kamar yadda ake samu a birane. Haka muna son mu ga yadda za mu ƙara ɗabbaka shi ya zama muna amfani da kowane ba tare da ɗaya ya lalata ɗaya ba.
To sai dai fa amfani da tangrahon na VSAT na da nasu ka'idodin, kamar yadda Abbas Abdulaziz, shugaban wata ƙungiyar fararen hula da ke fafutukar kare hakkin masu amfani da na'urorin sadarwa da ake kira Actis, ya bayyana.
akwai kaidodi da ya kamata kowa ya gane. Yanzu kaga cikin duniya mutane da yawa sai su zo suna aza VSAT da suka ga dama babu ruwansu da kaidodi, tunda ya kamata a ce ko duk kaidodin nan mutane su san da su, tunda yau in kana da incin ka aza baka da incin ka kawo ma dan uwanka shi ma da aza wani cikas, tunda ka san cikin ba abu ne ba da ake gani ga ido. Don in an ce kowa ya zo yadda ya ga dama ba ta yiwa, tunda ana samun abu da ake ce ma interference. In ka azana ka nan don kana Niger, ka azana ka wani na can Nigeria ko wani na Senegal, shi ma in azana shi in ba bi kaidodin da ya kamata a bi ba, ana samun abu da ake ce ma interference.
To, kowane kokari ne gwamnatin Niger take yi na ganin ta magance matsalolin na sadarwa musamman ma a cikin karkara. Yahuza Sadisu shine ministan da ke kula da kamfanonin sadarwa a Niger.
Lalle gwamnati ta yi jan namijin kokari wajen yada wannan husa'a ta zamani a cikin karkara. Haka zalika su ma kamfanonin sadarwa su ma sun yi nasu kokari, amma har yanzu akwai sauran rinakaba. Saboda in ka dauka ta fannin internet, ban ma kai kashi 15 ba cikin 100 na al'ummar kasa da suke amfani da wannan husa'a ta zamani. In ka dauka ita kanta na'ura ta wayar talho dinkin, kasa ga kashi 70 cikin 100 babu ba su samun dama kira da talho a cikin kasanmu. Kenan burin da gwamnati ta muka dauka yanzu shine nan da shekaru 5 masu zuwa dukkan luguna da sakuna na ko'ina na kasanmu ya kasance da inda kake so zaka buga wayar talho ko ta salula ko kuma irin wannan waya ta girke, ka buga inda kake so kuma lokacin da kake so kuma cikin sauti kuma karara ba tare da matsala ba.
Taron na Birnin Yamai na kuma mayar da hankali kan cikas din da fasahohin na sadarwa na zamani ke cin karo da su, musamman ma yadda a wani lokaci 'yan ta'adda ke karkata akalarsu. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Yamai, jamhuriyar Niger.
To, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 1:17 na Asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi, za ku ji matsayin shugabannin addinai a jihar Kano bayan tashi daga wani taron haɗin gwiwa da aka gudanar a gidan Mumbaya.
Malamai da fastoci a daina cin hanci, a daina ba su yan siyasa masu cuci mutane, a daina ba su goyon baya.
To, sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba fagen siyasar Amurka mako uku kamin Amurkawa su tafi rumfunan zaɓe. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Can an ji ba a daren yau ne ƴan takarar shugabancin Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da kuma Mrs. Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat za su kara a karo na uku kuma na ƙarshe, kamin Amurka su yanke hukuncin kan wadda suka zaɓa tsakaninsu su biyu jagoranci ƙasar nan na tsawon shekaru huɗu masu zuwa. Zuwa yanzu dai ƙuri'un neman jin ra'ayoyin jama'a sun nuna Hillary Clinton take kan gaba tun lokacin da aka fara wannan yaƙin neman zaɓe. Kamar yadda za ku cikin shirin an jima kaɗan cikin batutuwa da suka kunno kai tun kamin muƙabala ta biyu sun haɗa da bayyanar wani faifin bidiyo inda aka ji Donald Trump yana maganganu na batsa. Ba muƙabala ta ƙarshe mata yanzu sun kai tara waɗanda suka fito suka ƙalubalanci ikirarin da Trump ya yi cewa shi maganganun da ya yi duka magana ce ta fatar baki, bai taɓa aikata haka ba. Matan da suka fito suka ce ƙarya yake ya ci zarafinsu.
The media is trying to rig the election by giving credence.
Kafofin yaɗa labarai suna so su yi maguɗin zaɓe ta wajen halatta maganganun ƙarya. Trump yake magana kan mata da suka fito suna zarginsa.
And his campaign has said today that he's going to, and I quote, run a scorched earth strategy, whatever that means.
Wannan kuma Mrs. Hillary Clinton ce ke cewa kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce zai dauki matakai masu tsanani a cikin ƴan kwanaki da suka rage kamun zaben. Allah kadai ya san me suke nufi da haka. gayyaci Shehu Yusuf Kura don fashin baki kan wannan zabe na Amerika. Na fara da tambayar sa ko bayyanar fefin bidiyo da aka ji Trump yana magagganun batsa suna daga cikin dalilan da yasa ake gani da wuya Trump din ya kai labari.
Aka zo aka yi muhawara ta biyu. Da aka yi muhawaran nan ta biyu dole aka tambaye shi game da wannan maganganu da yi da wannan film da sauransu. Maganganun da ibayar ba su gamsar da mutane ba. To amma kuma ya nuna bajinta ya dan yinkuro ya dan yi abin kirki a wannan muhawara ta biyu amma ta fi shi yin abin kirki.
To
daga baya kuma
saboda ta kame kanta ko?
Yau saboda ta kama kanta tunda wato idan kaga mutum in kaga abokin adawa ka ya dauko wuka ina daba jikin sa ai kai sai ka kauce.
Me kake gani yasa matan nan suka fitowa da yi a mukabala ta biyu yake cewa maganar da yi a wancan fefin bidiyo da aka dauka magana ce ta fatar baki kawai abin da bai taba aikata ko kusan abin da ya fada abin da yake gudawa da batsa da yake yace bai taba aikata ko wannan ne kake tsammani ya tsuma matan nan suka fito
wato abin da ya faru shi dan jaridar da yi masa wannan tambaya gadar zare yayi masa ka san ku yan jarida kukan yi wa mutum gadar zare kukan yi masa takatako. Bayan ya fito ya ce na nemi gafara na tuba abubuwan da na faɗa ban kamata ba ban yi daidai ba a gafarce ni sai Anderson Cooper ya tambaye shi ya ce to shin wannan abubuwa da ka faɗa ka taɓa aikata su sai da ya tambaye shi sau uku yana kasa amsawa ka taɓa aikata su na uku sannan ya ce a ni ban taɓa yi ba.
To
waɗannan mata da yi musu waɗannan abubuwa sai suka ce to ya yi ƙarya. Dan haka sai sun fito sun fada wa Amerikawa gaskiya cewa yayi musu waɗannan abubuwa da yace yana yi wa mata.
Shi kuma a kare kansa a mukabala ta biyu ai yace barnar da ko kuma zalunci ko kuma cin zarafin da tsohon shugaban ƙasa Bill Clinton yayi wa mata kuma da goyon bayan Hillary. Shi wannan bai tasiri bane wajen kare shi?
Yawwa to wannan na ga Newt Gingrich wanda yake tsohon shugaban majalisar dokoki ne wanda tare suka yi mulki da shi da
Bill Clinton
wannan su ne ma suka tsige Bill Clinton amma kuma majalisar dattijai bata kore shi daga kan mulki ba. Shi kansa ya fito ya ce da bai kamata Donald Trump ma ikawo wannan tsohon zance ba domin wannan zance ne da an riga an yi shi an gama kuma ko lokacin da ake da gafin yinsa da ake yinsa a lokacin a 1985 da 6 mutanen Amurka basu ji dadin abin da Clinton yayi ba amma kuma saboda arziki da aka samu da wadata da ci gaba da aka samu a lokacin mulkin sa Amurka basu damu da wannan abin da yayi ba.
To amma Shehu me yasa duk da irin matsaloli ɗaya dai ga rashin kama iya kama kai ga rashin iya magana ga abubuwa dai iri daban-daban matsaloli da shi Donald Trump yake da shi amma duk da haka zaka ga cewa tazara da ke tsakaninsa da Hillary ba shi da yawa me yasa haka?
Wato anan akwai binciken ra'ayin jama'a da ake na ƙasa akwai kuma binciken ra'ayin jama'a da ake na jiha-jiha yanzu ai jihohi guda 5 ko 6 ne ake kankan cewa idan waɗannan jihohi suka zaɓi dan takara me wane zai ci ka san mun taɓa yin bayani cewa akwai jihohin da komai rintsi jam'iyyar Republican ce za ta ci su akwai jihohin da komai rintsi jam'iyyar Democrat ce za ta ci su akwai kuma jihohin da su fada nan yanzu ka dauki jihohi kamar guda 7 da jihar Ohio da jihar North Carolina da jihar Florida da jihar Nevada da jihar Colorado waɗannan su ne jihohin da ake ganin sai an yi turka-turka a kansu waye zai ci su. To duka waɗannan jihohi guda 5 ko 6 da na lissafa maka kusan kowaccensu in banda jihar Ohio a wasu binciken jama'a jihar Ohio da Hillary da Donald Trump suna kankan suna da maki 45-5 amma a waɗansu sakamakon binciken ra'ayin jama'a da aka yi Donald Trump ne yake gaba da Hillary. To in ka ɗauke jihar Ohio ita kadai duka jihohin nan da na lissafa maka Hillary Clinton ce take gaba da Donald Trump da maki mai yawa saboda kuma wasu suna ganin kamar dauka Donald Trump zai ci jihar Ohio, kama dauka zai ci jihar North Carolina, kama dauka zai ci jihar Florida, kama dauka zai ci jihar Colorado. Har yanzu bai kai yawan ƙuri'ar da ake so ita zaben shugaban ƙasa ba. Ita kuma koda ta faɗi duka waɗannan jihohi a yanzu tana da ƙuri'ar masu zaben shugaban ƙasa guda 272 wanda yake 271 ake nema ita har ta haura da guda 1.
To a waɗannan jihohi da ka ambata da dama can an san su Republican suke jefa ƙuri'a amma kwatsam sai kwanan nan aka lura cewa Hillary Clinton da masu mara mata baya manya daga shugaban kasa daga matarsa da ƴan majalisa ko kuma ƴan takara da suka yi da takara da Clinton kamar Bernie Sanders kamar su Elizabeth Senator Elizabeth Warren sun a shirye-shirye da ake za su tafi haƙin neman zabe a jihohin da babu yadda za a ce Democrats sun ci wannan wasa da hankalin Trump suke yi saboda ya kashe kuɗi a waɗannan wurare ko kuma dai suna gani akwai alamar nasara
to na farko dai yanzu Trump ba shi da kuɗin da zai kashe tunda a yanzu dan haka ma ijenye itattara komatsansa ijenye daga jihar Virginia nan jihar da ke makautaka
amma wannan ana gani kaman cewa wata kila saboda ya lura alama ba yadda za a yi ci saboda tana gaba da shi da kuri'i da maki ya kai 15
eh to amma ai a harkar siyasa in kai dan siyasa ne kullun in dai da gaske kake yi ba ka fitar da rai akwai wani aboki na dan siyasa da yake gani yake cewa duk dan siyasar da ya fito ya tsaya zabe ba ka gaya masa ba zai ci ba sai ya fadi to idan har shi ya yarda da cewa ba zai ci jihar Virginia ba har ya kwashe komatsansa ya fita jihar da yawancin ta dama jam'iyyar Republican take zaba to ai kaga gwiwarsa ta kare yanzu kamar yadda ka fada akwai jihar Arizona wanda rabon da ta zaba dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat tun bayan yakin duniya na biyu sau daya ta taba zabe ta zabi shugaba Clinton a 1996 amma tun daga 1948 har hazai yau jihar Arizona bata taba zaben dan takarar jam'iyyar Democrat ba amma a bana a binciken ra'ayin jama'ar da aka yi a bana Hillary ce take gaban Donald Trump da kusan maki uku a jihar da haka ne suke ganin to tunda har yanzu ma bamu ma kashe kuɗi ba bamu tura mutane sun mana yakin neman zabe ba muna gaba da shi bari mu turza mu gani ko zamu samu haka abin yake a jihar Georgia haka abin yake a jihar Utah haka abin yake
a jihohin
da baka zato a Texas ma yanzu haka manyan babban jaridar jihar Texas ta fito tana goyon bayan Hillary Clinton saboda wannan mutanen jihar Texas suke kallon kamar za ta iya cin zaben da haka yanzu ma an ware makudan kuɗi domin a tafi a yakin neman zabe a jihar Texas
cacar baki da ta kaure a cikin jam'iyyar tana daga cikin abubuwa da suka jawo masa matsaloli ne
kwarai kuwa ai duk jam'iyyar da ta fara fadan cikin gida kuma ana dab da zabe to wannan jam'iyya ba za ta kai ba haka abin yake a Najeriya haka abin yake a ko ina a duniya
masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiya yau na wannan mako sai kuma mai zuwa da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Chibahiro Diodone wanda ya daidai da sautin shirin a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya
to a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Progress akwai sojoji amma ka san kai 100 da wani abu da suke bin sojan Iraki da Kur'awa da su kuma suke ci gaba da kutsawa wajen tasarwa Mosul garin nan da suke neman su kwato shi daga mayakan ISIS a jiya talata ne wani kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Captain Jeff Davis yake ga manema labarai cewa sojoji na Amurka suna tare da mayakan kurdawa kamar 10,000 da sojan Iraki kamar 18,000 ne tare da tare yan sanda da ke shirin fuskantar dimbin su yan tawaye din da ke can cikin birnin na Mosul inda suka share kamar shekaru biyu suna rike da garin da ake neman a raba su da shi a halin yanzu kuma kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce hukumomin ƙasar ta Iraki sun dade suna kama mutane musamman tun ba maza musulmi ƴan maza ba su ne ba da ke guduwa daga yankunan da ke hannun ISIS suna tsare su suna gana musu a zaba wani lokaci ma har kashe su suke yi duka dai a bisa zaton cewa su wannan mutane suna da alaka da waɗannan kungiyoyi na ƴan ta'adda to kai haka ne kungiyar ta Amnesty International din take kira akan hukumomin Iraki da su dauki matakai na tabbatar da ganin an guje wannan dabi'a wace kungiyar ta ce ana yi ba dalili sana hukumanci kungiyar Taliban ta fito ta ba da sanar cewa ƙarya ake mata da ake cewa wai ta yi wata tattaunawa asiri da gwamnatin Afghanistan ta ce har yanzu tana nan kan matsayinta na cewa sai an aiwatar da wasu ƙa'idoji kafin ta yarda ta yi sulhu da wannan gwamnati Hillary Clinton ya takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrats a zaɓen wannan shekara a nan Amurka kuma ta ga dama ta samu yanzu ba mata jihohin da suke da kamun ludi a ciki ba ta fara kutsa a cikin jam'iyyoyi wato kungiyoyi ko jihohin Republican tana neman ta kwato su.
To a gaishe ka masu saurare da muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau amma kada ku yi nisa don da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kamar kullum za ku iya sauraron waɗansu shirye-shiryenmu wuni da kwada a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko shafinmu na intanet za ku kuma iya ba da gudunmuwa ga shirye-shiryen namu a shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya hada shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Charles Saul Alheri ke muku fata alheri.